بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زامت عشد رسي نس التندبيو أتكن كراتمنا العزية يو بقي قوة جماد الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجبود تاريخ حدود سلاتين دا أكو وده تاي دي دي دا عشرين دا تقوز قوة هدو نشكرة تدبو بيو دا قوم شاد بيو تميلادية زامت عشد سابا فصلي واندا مالا يتي فصلون صلاة الجنازة فرض كفاية wato fasali akan hukuncin sallar janaza da yanda ake yin ta yace salatul janaza al janaza sallar janaza abinda ake nufi al janaza shine al mayyit wato wanda yake mamaci an kace al janaza bil fathi shine shi al mayyit mamaci kenan in kace kuma bil kasri kace al janaza shine makara wanda ake dora mamaci akai to salatul janaza sallar da ake yi ma mamaci me hukuncin ta mallan ya fara da bayyana hukuncin yace fardu kifaya farilla ce ta kifaya wato wajibi ne akan al'umma baki daya idan mutun ya mutu ba ya masa sallar janaza ba dukkan al'umma sun yi laifi idan kuma mutun koda mutun ɗaya ne yayi sallar janaza to ya soke ma sauran al'umma nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu dalilin cewa fardu kifaya ne shine umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wasu daga cikin al'umma su yi bai ce kowa da kowa yayi ba lokacin da aka yi yakin Khaibar wanda daga cikin sahabbai aka kashe shi ana dawowa wanda daga cikin sahabbai sai ya fadi da kan dabba sai ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu ala sahibikum ku yi ma dan uwan ku sallah shi bai yi ba sai abin ya da musu sahabbai ya aka bai yi ba sai suka tambaye shi yace saboda yayi gululi ma'ana ya boye wani abu daga cikin ganima aka je aka samu wata riga bata fi dirhami biyu ba ita ce abin da ya boye ta haramta masa samun sallar annabi sallallahu alaihi wasallam akan sa amma duk da haka duk da musulmi ne wannan bai haramta masa wannan haƙƙi na cewa dole ai masa sallar jana'iza ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai masa sallah ba sai ya ce sallu ala sahibikum ku yi sallah ga dan uwanku to wannan kaga ya nuna cewa ba akan kowa take wajibi ba in waɗansu suka yi sun wadatar amma umarnin da yayi ya nuna kan cewa dole ne a yi ta dan haka dole ne a yi mutum sallar jana'iza idan ya mutu akan al'umma baki daya koda mutum daya ne kuma yayi wannan ya wadatar waqila sunna waɗansu malamai suka ce sunna ce ba farilla bace to dalilin sunna shine da wama annabi sallallahu alaihi a shine wato waɗansu hadisai da aka rawaito na waɗansu da ba a yi musu sallar jana'iza ba duk da yake akwai waɗanda ba a yi musu sallar jana'iza da nassi cewa ba wajibi ba ne kamar shahidi wanda ya mutuwa shahada ba wajibi ne a yi masa sallar jana'iza ba saboda rayayye ne amma tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma shuhada a Uhud sallah haka zalika yara karamin yaro ba lallai a yi masa sallar jana'iza ba domin an ruwaito daga Aisha ummul mu'minin ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ma Ibrahim ɗansa yayin da ya mutu ya mutu yana dan shekara dan wata 18 bai masa sallar jana'iza ba to wannan din nuni ne akan cewa dalilin waɗansu ne da suke ganin kan cewa ita sallar jana'iza sunna ce ba wajiba bace amma kaulin da yake mafi rinjaye shine wajibcinta rashin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ga Ibrahim kuwa saboda shi yaro ne wanda wannan ne waɗansu malamai suka dauka cewa yaro wanda bai balaga ba wajibi bane a masa sallar jana'iza saboda yaran musulmi aljanna suke shiga don haka ne ma sallar in aka yi musu sallah addu'ar da take musu ake musu daban take da addu'ar da ake ma sauran manyan mutane kamar yanda za ku ji wa arkanuha khamsa rukunan wannan sallah guda biyar ne ar-rukun kamar yanda koshi muke ambato rukuni shine abinda shine wato a tsayuwar ibada din abinda yake da shine ibada za ta tabbata ba abu wanda yake wajenta ba dole sai da shi sannan ibada za ta tabbata kamar kabbara harama kamar sallama kamar tsayuwa a cikin sallah da ruku'u da sujada wannan duk rukunai ne to ita sallar jana'iza tana da rukunai rukuni na farko yace al-awwalun niyya rukuni na farko niyya wato sai da niyya ake yin ta kamar yanda yake akan kowace ibada bata inganta sai da niyya saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ayyuka suna tambata da niyya ne duk abin da mutum bashi da niyya to ibadar sa ba za ta wannan al'amari ba zai kullu ba a wajen ibada dan haka da mutum zai zo ya ji kawai an yi kabbara bai san sallar jana'iza ake ba sai shi ma ya ce Allahu akbar ya dan saki wata kabbara ya ce shi ma Allahu akbar bai san sallar jana'iza ake ba to wannan ba zai samu ba za a bashi ladan cewa yayi sallar jana'iza ba domin bai yi niyya ba saboda haka dole sai mutum ya kudurci yin niyyar wannan ibadar الثاني ركني نبيو القيام سيوا با اينتا ازوني با اينتا اكن ابن هوا با اينتا واتو متين يهاو يزونا اكن دوكي كو يغا انشكا يشغا cikin mota يسلر جنائز ينا زونا cikin mota واجبي ne ya zamanto ya tsaya domin ta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta kuma ba Allah ta'ala ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri kada ka tsaya akan kabarin sa wanda yake nuna kan cewa wannan ibada ana yin ta a tsaye ne kuma haka fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar dan haka ba a yin ta a zaune ba kuma a yin ta akan abun hawa sai dai kamar wanda yake ya mutu a cikin falakwale ko a cikin jirgin ruwa ya zamanto ana jin tsoron cewar yayin da ya zamanto an kai inda yake za a kai gaba domin a binne shi jikinsa zai abin nan zai zagonye zai jirkita ya zamanto ya kumbura ko ma ya fashe to anan wajen sai ai masa wanka ai masa sallar jana'iza a cikin ruwa amma kun ga a cikin ruwa din ai ba a zauna za a yi ba a tsaye za a yi sai dai idan ya zamanto tsayuwar ba za ta yiwu ba kamar in kwale-kwale ne dan karami wanda yake ba zai iya yiwuwa a tsaya ba sai dai ana zaune akan benci to sai ai masa a zaune saboda abinda saboda Allah madaukakin sarki ya ce la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah baya dora mutane sai abinda za su iya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza amartukum bi amrin fa atu minhu mastata'tu inna umarce ku da al'amari da wani umarni to ku yi shi gurgudan ikon ku to gurgudan ikon su shine su yi a zaune din akan benci ba za su yi a tsaye ba to anan wajen sai ya zamanto babin ruksa ne amma babin ruksa baya zamantowa ka'ida ita dai ka'idar ta rukuni ne ya zamanto an yi ta a tsaye na'am mara lafiya mara lafiya dama ta fada akan sa bana dama ba wajibi dama ai ba in wadansu suka yi shikenan sun wadatar ana maganar kan cewar idan ya zamanto ba yadda za a yi ta din sai a zaune wanda ya zamanto ba zai iya zuwa ya tsaya ba ta fadi a kansa domin rukunin ta tsayuwa ne al-thalith rukuni na uku at-takbir yin kabbara cewar Allahu akbar wa huwa arba'u takbirat shine kabbara guda hudu wannan ma rukuni ne waɗannan kabbarori da ake yi matsayin raka'o'i ne na sallah kowace kabbara a matsayin raka'a take tunda ba a yi ma wannan sallah ruku'u ba a yi mata sujada amma kabbarori din a matsayin rukunai suke a matsayin raka'a suke dan haka ne ma idan mutum ya zo bai samu kabbara ta farko ko ta biyu ba zai bi liman idan liman ya yi sallama sai waɗannan kabbarori alal misali ya zo bayan an yi kabbara biyu sai ya samu kabbara ta uku da kabbara ta hudu to bayan liman ya ce assalamu alaikum shi ba zai yi sallama ba sai kabbara ta uku yayi addu'a ya sake kabbara ta hudu yayi addu'a sannan yayi sallama sai dai waɗansu malamai sun kayyade da cewa da sharadin cewa jana'izar ba a dauke ta ba idan ya zamanto kan cewa an dauke ta to sai kawai ya kabbara ba tare da yayi addu'a ba sannan yayi sallama in ko ya san cewa ba a dauke ta ba ba a gaggawa dauke ta ba zai iya yin addu'an ne koda ka takaitacciyar addu'a ce domin ya samu wato falalar yin wannan sallah to sai yayi kabbara din yayi addu'ar ya sake yin kabbara yayi addu'ar kuma ya ce kabbarori din nan guda hudu ne wannan shine abin da sahabbai suke ijma'i a kansa a zamanin sayyidina Umar cewa kabbara a sallar jana'iza guda hudu raka'a kabbara hudu ce annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yayi kabbara sama da hudu ga waɗansu waɗanda suka ga wata sallar jana'izar yayi ma Hamza babban sa ibn Abdul Muttalib ya masa kabbara tara sannan ya masa shuhada Uhud kabbara biyar kuma hadisin Zaid ibn Arqam a cikin Sahih Muslim annab sallallahu ya ruwaito cewa annab sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara biyar akan wanda daga cikin waɗanda suka rasu sayyidina Ali bayan annab sallallahu alaihi wasallam shima da Ammar ibn Yasir ya rasu yayi masa kabbara biyar saboda haka waɗansu malamai suka ce tunda sunna ta tabbata duk da yake ijma'i ne kuma akan abin da malamai gabaki ɗaya suke akai shine kabbara hudu ne amma tunda sunna ta tabbata babu laifi ai kabbara guda biyar babu laifi ai kabbara guda biyar ahyanan wani lokaci domin aiki da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wani lokaci idan limai ya kabbara biyar mutane sai su yayi sahawu ne yayi rafkanwa sai a so ma subhanallah subhanallah tunda ba a sani ba to kamata yayi kai ka sa a ranka tunda ka ji an ce a cikin sunna ta tabbata in ka ji wani liman yayi kabbara biyar ka bi shi kada ka dauka rafkanwa yayi in ka ji yayi sallama sai kai in kuma ka ji yayi kabbara hudu shi ma ka bi shi tunda ana yin kabbara guda biyar din kamar yadda yazo a hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam malam yace wa in zada al imamu khamisatan idan liman ya kara kabbara ta biyar lam tabtul salatuhu sallasa bata baci ba wannan duk da yake yayi shi wato sawa'un ko da ganganci yake ko da rafkanwa sallasa bata baci ba dalilin rashin bacin ta shine kan cewar a waiwaye ga cewa ta tabbata a cikin sunna kamar yadda yazo a hadisin Zaid ibn Arqam wala yatba'uhu man khalfahu amma wanda suke baya kada su bi shi kada su bi shi saboda ya dauki kan cewa karin ta biyar din akan rafkanwa ne wanda suke bayan sa kada su bi shi wayu sallimun sai su sallama wala yantazirunahu ba za su saurare shi ba ba za su saurare shi ba wannan shine abinda malam ya tafi akai sabanin waɗanda suke ganin kan cewa yin kabbara ta biyar din sunna ce su wanda suka ce yin kabbara ta biyar sunna ce sai su ce za su bi liman sai a bi liman in yi kabbara ta biyar kuma a cikin fadin sa kan cewa ayi sallama kada a saurare shi saboda a wato daga an cika rukun a wajen malam daga an cika waɗannan kabarori guda hudu rukunai sun cika saboda haka sallah ta cika za a iya yin sallama amma al'asul muka koma zuwa ga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi an sanya liman dan ai koyi da shi kada ku saba masa al-aula kada kai sallama kafin shi in yayi ta biyar ka jirayi in yayi sallama sannan kai sallama bayan sa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya liman dan ai koyi da shi kada ku saba masa in ku mutun yayi sallama kafin liman ya saba masa to amma me yasa a wajen sallar farilla in mutun ya sallama kafin liman sallar sa ta baci amma a sallar jana'iza in mutun ya sallama kafin liman bayan yayi kabbara hudu sallar sa bata baci ba me bambanci tsakanin sallolin guda biyu me bambanci tsakanin matsalolin guda biyu na'am a hasan saboda ita sallama a sallar farilla rukuni ce amma a sallar jana'iza ba rukuni bace a sallar jana'iza ba rukuni bace dan haka ita sallama sunna ce a sallar jana'iza dan haka idan mutun ya riga liman yinta ba zai zamanto kan cewa sallar sa ta baci ba amma kamar yadda muka rinjayar al-aula yayi sallama bayan sallamar liman wa yustahabbu raf'ul yadaini fi takbiratil ula faqat mustahabbi ne a daukaka hannuwa a kabbara ta farko kadai wato kabbara farko ce mustahabbi mutun zai daga hannu ana sallar jana'iza sauran kabbarori guda uku ba mustahabbi bane mutun ya daga hannu wannan matsala ce da malami ita ma sun yi sabani akai shin mutun zai daga hannunsa a kowace kabbara ta kabbarar jana'iza ko ko in yi a kabbarar farko ya wadatar abinda malam ya tafi akai kuma wanda yake shine mashhurin mazhabar Imam Malik kuma aka ruwa shine ma kaulin wadansu daga cikin sauran mazhabobi kamar na Imam Abu Hanifa shine a kabbarar farko kawai ake daga hannu amma sauran kabbarori ba a daga hannu mazhaba ta biyu ita ce wadda ta ce mustahabbi ne a kowace kabbara mutum ya daga hannu dalili akwai hadisi da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sayyidina Umar ibn al-Khattab cewa yana yin haka waɗansu malamai sun raurana hadisin nan waɗansu kuma sun inganta shi amma fi'ilin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine hujja mafi karfi akan wannan Abdullahi dan Umar an ruwaito cewa yana daga hannunsa a kowace kabbara ta sallar jana'iza a kowace kabbara ta sallar jana'iza yana daga hannunsa to sai ma waɗansu malamai su wanda suke ta akan wannan mazhaba suka ce to sayyidina Umar ba zai yiwu a ce yayi wannan bisa ijtihadi ba dan aikin ibada ba a yin sa bisa ijtihadi kaga kan cewa ya dace kai abu sannan kai in ba ya tabbata bane ya gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba saboda haka suka ce wanda wannan abu duk da fi'ilin sahabi ne hukuncin sa hukuncin a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana abin da suke ce masa lahu hukmur raf'i yana da hukuncin dauka shi ga manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi to amma shine kadai sahabin da aka ruwaito yana daga hannunsa a wajen takbiratul ihram na sallar jana'iza saboda haka a wannan mataba ta biyu kowace kabbara zaka yi mata raf'ul yadaini babu hadisi ingantacce sahihi sarihi akan wannan illa wannan hadisin wanda yake wadansu malamai suke gani na Abdullahi dan Umar cewa hukuncin sa hukuncin fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka mutum idan yayi daga hannunsa ya samu lada amma in mutum ya daga hannunsa yayi karin aiki kuma karin aiki ne wanda yake da asali a cikin shari'a saboda haka yana da karin lada dan haka daga hannu din shine yafi a kowace kabbara saboda idan abu ya zamanto ya samu tushe karin aiki dalili ne akan karin lada kaida ce wannan ta malamai karin aiki dalili ne akan karin lada in dai aikin nan ya tabbata ba kowane karin aiki ne yake nufin karin lada ba fa eh kamar yanzu bayan kai sallama tasbihi da ake 33 da takbir da tahmid 33 subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 kari akan wannan karin lada ne ba karin lada bane karin laifi ne eh dan saba sunna ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance saboda haka kar aikin da ya samu tushe shine kari a cikin sa yake zaman tuwa karin lada to kamar wannan ya samu tushe duk da yake malamai suna tababa akan tabbatar tushen ko rashin tabbatar sa amma ya tabbata daga fi'ilin sahabbai saboda haka karin dadin aiki akai dadin lada ne walibtida'u bilhamdi sannan mustahabbi ne mutum ya fara da godiya ga Allah yabo ga Allah jalla wa ala wannan shine masabar malik da masabar abu hanifa cewa idan kai kabbara sai ka ce alhamdulillahi ba ka karanta fatiha ba kai godiya ga Allah saboda ana son a fara dukkan wata addu'a da yabo ga Allah kamar yadda yazo a hadisin abdullahi ibn mas'ud annab sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yayi sallah sai ya sallama sai ya ce wannan yayi gaggawa da kamata yayi ya yabo ga Allah sannan yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya roki Allah sai Allah ya biya masa bukatarsa to ita kuma sallar jana'iza addu'a ce dan haka ake so a bi ladabin addu'a wajen yinta a fara da godiya ga Allah jalla wa ala godiya ga Allah shi za a fara yi sannan ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake anan malam bai ambace shi ba amma a cikin risala ya ambata mai risala dai ko mai risala ko yawa eh mai risala ya kawo a cikin risala ya kawo yin bayan godiya ga Allah ayi salati da sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine mazhabar imam malik da mazhabar abu hanifa sauran malamai wanda ya hada da malaman hadith da mazhabar imam ahmad da abu da imam shafi'i sun tafi akan cewar bayan kabbara farko fatiha ake karantawa fatiha kuma ta kunshi yabo ga Allah fatiha ake karantawa dalilin su abubuwa dalilai biyu suke da shi dalili na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kuma wannan an kira ta sallah ya ce sallu ala sahibikum sallah ce tunda sallah ce sai an karanta mata fatiha tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to ita ma wannan sallah ce kamar yadda za a karanta ta a sallar farilla da sallar nafila haka a sallar jana'iza ma sai an karanta fatiha dalili na biyu abinda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi ibn Abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yayi sallar jana'iza sai ya bayyana karatun da ya kabbara sai ya bayyana karatun fatiha da ya kabbara ta biyu sai ya bayyana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da ya kabbara ta uku ya yi addu'a ga mamaci da ya sallama ya ce li ta'lamu innaha sunna domin ku san cewa wannan sunna ce to idan sahabi ya ce sun abu sunna ne sunnan wa yake nufi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam idan tabi'i ne ya ce sunna ce to shine zai iya daukan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ko sunnan khulafa'ur rashidi amma in sahabi ne ya ce wannan abu sunna ce to yana nufin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka in yana daga cikin abin da malaman hadisi suke cewa hadisi yana bashi hukuncin marfu'i ga annabi sallallahu alaihi wasallam in sahabi ya ce minas sunnati kaza yana daga cikin sunna abu kaza, to wannan tamkar yace ni annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. To kun ga wannan me yake nuna mana kenan? Ya nuna mana cewa karatun Fatiha a cikin sallar jana'iza sunna ce. Dan haka wannan shine abin da yake mafi inganci, cewa idan mutum ya kabbara ta farko a sallar jana'iza ya karanta Fatiha. To amma zai yi du'aul istiftah ko ba zai du'aul istiftah ba? Zai ce subhanakallahumma wa bihamdik tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Zai yi du'aul istiftah ko ba zai ba? A wajen malamai wannan kuma fa mun sani, babarwan Maliku da wannan, dan Malik bai ce za a karanta Fatiha ba. Amma saban Malik ba a karatun Fatiha, saboda haka batun du'aul istiftah ma bai taso ba. Addu'ar buɗe karatu ga waɗanda suka ce ana karanta Fatiha ne, za a yi wannan addu'a ko ba za a yi ba? To su ma sun rabu kashi biyu. Abin da yake mafi rinjaye, ba za a yi ba, saboda ita a sallar jana'iza an gina ta ne akan sauƙaƙawa, tahfifi, gajarta ta ake yi, ba a tsawaita ta. Abin da ake tsawaitawa a cikinta shine addu'a, amma wani abu kuma bayan addu'a ba a tsawaita shi, dan an gina ta akan tahfifi ne. Dan haka ba za a yi du'aul istiftah ba, sai dai kawai a yi isti'aza, a bude da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, saboda Fatiha tana daga cikin Alkur'ani. Kuma Allah ta'ala ya ce fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim, idan ka karatu alqur'ani kai ka nemi tsari tsarin Allah daga shaytan. Qur'ani ba a karana, in za a karanta shi mustahabbi ne mai karfi mutun ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Saboda haka za a fara da isti'aza, sannan ai bismillah, sai a karanta Fatiha. Wannan shine abin da yake ya tabbata a sunna bisa wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu. To bayan an yi, sai kuma ai kabbara ta biyu, sai ai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi dan Abbas, yadda ya bayyana, sai ai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma salatin da ake yi kamar yadda ake yi na tashahhud, kamar yadda ake wato salatin ibrahimiyya, domin aka yi itlaqin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, shine wanda yake salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Idan a lafazin shari'a aka ce sannan mutum yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, to abinda ake nufi salatin ibrahimiyya, kamar alal misali akan dutsen Safa, annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara, yayi zikirin da yazo, sannan aka ce yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan yayi addu'a. To salatin da ake nufi salatin ibrahimiyya, in a cikin lafazin shari'a yazo aka ce salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ake itlaqi. الرابع ركني نهدو الدعاء للميت الدعاء جمامتي الدعاء جمامتي إتا الدعاء جمامتي ركني تي بإثر كل تكبيرة أبايا قوة كبرة بأي دعاء تيسر دو قوة الدعاء تسوقك ولا يستحب دعاء مخصوص ba mustahabbi bane ayi wata addu'a keɓantacciya, babu wata addu'a da aka keɓance cewa ita ce mustahabbi. Wannan abin da malam ya tafi akai kenan, cewa babu wata addu'a makhsusiya da ake yi wajen sallar jana'iza, saboda ba a ruwaito cewa addu'a an ruwaito, akwai addu'a da aka ruwaito an ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, amma waƙi'a ta ayin ce. Saboda haka babu wata addu'a da aka ce lalle ita ce addu'a da take aka ayyana ta cewa ita ake yi wajen sallar jana'iza, duk abin da ya sauƙaƙa sai ai. Amma idan aka yi addu'ar da aka ruwaito cewa an ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, to wannan take. Akwai hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani, yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga wani daga cikin sahabbai da ya mutu, yace sai ne rinka burin ina ma ni ne wannan gawar, yace ina ma shine wannan gawar, saboda addu'ar, saboda addu'ar kaji sahabbai, saboda albarkar wannan addu'ar suna fatan cewa ina ma su ne wannan gawar. Boko nan wajen da za ka ga makarama tsoranta ake ji, saboda ba a san abin, saboda kin mutuwa. Shi ko yace yanzu ina ma shine a wannan makarar, ina ma shine a kwance a nan wajen. To ko kai ne kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'ar? Addu'ar wacce ce? Ita ce wadda aka ruwaito tana cikin addu'o'in da suke cikin Hisnul Muslim. Yace Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allah ka ji, Allah ka yi masa gafara ka ji kansa, wa afihi wa'fu anhu, kai masa afuwa daga bala'i shine in aka ce wa afihi kai masa afuwa wato ma'ana wato in ka shigar da shi cikin kabari kada kai masa fitina kada fitinar kabari ta same shi kada jarabawar kabari ta same shi kada azabar kabari ta same shi kada kewa ta zaman kabari ta same shi kada matsa ta kabari ta same shi duk wannan yana ta hada a cikin wa'afihi kai masa mu'afati al-mu'afati shine wato rangwame daga wato wato lafiya daga bala'i duk wani bala'i a cikin kabari Allah kai masa rangwame daga wannan wa'fu anhu kai masa afwa wato ka yafe masa zanubansa kada wato ka kauda kai kamar bai yi ba ka dauke shi kamar ba muzunubi ba shine kai masa afwa ka dauke shi kamar ba bai zunubi ba wa'afihi wa'fu anhu Allahumma akrim nuzulahu Allah ka darajta masaukin sa ka darajta masaukin sa an-nuzul shine saukar bako da ake masa alal misali idan bako ya zo maka al'adar larabawa in bako ya zo musu sai a yanka masa akuya shine an-nuzul wannan haƙi ne duk bako idan ya zo ane masa wannan saukar bako din to Allah ka kyautata kai masa saukar baki ta karinci tunda yayin da mutum ya shiga cikin kabari wajen waye je wajen Allah ya je ya koma dai wajen sa to kai masa kyakkyawar masauki kyakkyawan sauka wanda ya hada wato kyakkyawan kwanciya a cikin kabari da dukkan abin da yake zai faranta masa ne wa wasi mudkhalahu kai ka wato ka yalwata mashigar sa shine ka sanya kabarin ya zamanto mai yalwa a gare shi kada ya takura a gare shi kada ya takura a gare shi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kabarin mumini ala wasa'a masa shi maddul basar iya gatin gurgudan yanda ganin mutun yake kaiwa kabarin kafiri da munafiki da fajiri kuma ana takura shi yanda ya zamanto tamkar wato hakarkarin sa za su hade da juna saboda inda kasa za ta matse shi to shi wannan Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasi mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad ka wanke shi da ruwa da kankara da kuma ruwan raba shine ruwan kankara da yake sauka ruwan sanyi da yake sauka karkashin a wato a karshen dare din nan wanda yake za ka ganshi akan ciyawa wannan ruwan ka wanke shi da wato wannan addu'a ce ta mubalaga wajen Allah madaukakin sarki ya wanke shi garai-garai daga dukkan laifuffukan sa waqsilhu bil ma'i wal thalji wal barad Allahumma akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu waqsilhu bil ma'i wal thalji wal barad Allahumma naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya Allah ka tsarkake shi daga zunubai da kurakurai kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yanda ake tsarkake farin tufa daga dahuda na'am kalkal a wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas Allahumma abdilhu daran khayran min dari Allah ka musanya masa gida fiye da gidan da yake da yafi alkhairi da gidansa na nan duniya in yana zaune a gida ne na kasaita a fada to ka baddala masa da fada da tafi wannan in yana zaune ne a cikin lungu to ka baddala masa da gida wanda yake mai yalwa gida wanda yake benaye wa ahlan khairan min ahlihi da iyali da suka fi iyalansa iyali ya hada da mata da yaya da ƴan uwa da wanda yake zaune tare da su na kusa da shi to ka baddala masa da wanda suka fi shi wa zawjan khairan min zawjihi da matar aure fiye da wadda ta fi ta to waɗansu malamai a nan wajen sun ce wani yana nufin cewa kenan hurul ain sun fi matan duniya sun fi mata muminai tunda watakila matarsa mumina ce a ce kuma hurul ain su matsayinsu da Allah ta'ala ya ba su a cikin aljanna ba don aiki ba ne dan kyauta ne da faranta rai ga muminai saboda ka taya za a yi support da yake tazo ta shaida la ilaha illallah sai sallah kai azumi kai haji shine malamai suke nufin a ai khairiya din ba mutlaka bace abinda ake nufi ta fita ta janibi ta wani janibi ba wani janibi ba alal misali hurul in ai ba ta da abin nan ba ta haila duk da yake ita ma matar aljanna in ta shiga ba ta wannan za ta zama tsahira amma kasancewar ta tsarkaka daga wannan ya nuna kan cewa ta fita a halin yadda take a duniya din ko ba ta da mummunan ɗabi'a ba ta da mummunan hali nan kuma tassa zaman da yake da ita zaman hakuri ne hakuri yake da ita to can kuwa ba zancan wannan zaman hakuri din saboda kaga ta wannan wajen tafita a ita wanda wannan wanda za a bata karama saboda rahama ta Allah da ta samu mumina abinda malamai suka faɗa shine muminan mata sun fi hurul ain sun fi mata ƴan aljanna wanda Allah ya halice su ce inna ansha'ana hunna insha'a mun halice su da wato halitta su waɗansu ne halittu wanda Allah ta'ala ya yi su domin wato kyauta ga bayin Allah muminai a cikin aljanna to su matsayin su kuma bayan matsayin mata muminai ne saboda haka abinda ake nufi dai da Allah ka bashi mata fiye da matansa shine wato a halin su na lahira ya zama to fiye da halin matansa na nan na duniya tunda su kansu muminai mata halin su na duniya in sun koma lahira ba za su samu wannan hali din ba Allahumma adkhilhu aljanna Allah ka shigar da shi aljanna wa'idhu min adhabil qabr wa min adhabin nar ka tsirar da shi daga azabar kabari ka tsirar da shi daga azabar wutar jahannama Allahumma adkhilhu aljanna wa'idhu min adhabin nar wa min adhabil qabr Allah wannan shi a baya cikin wannan cikin hadisin Abi Hurairah ne iyaka hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani kusan haka yazo Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma akrim nuzulahu wa wasi mudkhala waghsilhu bil ma'i wal thalj wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahli wa zawjan khayran min zawji Allahumma adkhilhu al-janna wa'afihi min adhabin nar wa min adhabil qabr haka yazo hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani ya zo kuma a hadisin da aka rawaito daga Abi Huraira shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa shahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu cewa Allah ka jikan rayayye daga cikin mu da wanda ya mutu da namiji da mace da babba da yaro Allah wanda ka rayar da shi daga cikin mu ka rayar da shi a cikin musulunci wanda ka dauki ransa a cikin akan imani sannan Allah kada ka haramta mana samun ladan hakuri na rashin sa kuma kada ka fitine mu bayan mutuwarsa ya zamanto bayan ya tafi ya bar mu ya zamanto mu wata fitina ta zo da za ta raba mu da Allah da za ta raba mu da addini na'am wannan mutane ana dai faɗa ne yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku roƙa ma dan uwanku wannan bayan mutuwa ne ake cewa sabbitu inda su'al wato akwai addu'a da aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam duk zaka iya masa wannan addu'a tunda ai addu'a neman shafa'a ce akwai kuma addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma Usman bin Maf'un kafin a binne shi bayan ya mutu yazo ya ganshi ya rufe idansa sannan yace Allahumma rafa'a darajatahu fil mahdiyin wa ahlufu fi aqibihi fil ghabirin Allahumma afsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi yace Allah ka daukaka darajarsa a cikin shiryayyun bayinka ka zamanto khalifansa a cikin iyalansa wanda suka zamanto ƴan baya wato ka zamanto tamkar yana nan ka zamanto kai ne khalifansa Allah ka buda masa ka yalwata masa kabarinsa kuma ka haskaka masa ka sanya haske a cikin kabarinsa to wannan addu'a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kafin ma a binne shi Usman bin Maf'un saboda haka malamai suka ce mustahabbi ne yayin da mutum yazo kafin a binne mamaci ya karar yayi masa wannan addu'ar ko babu laifi ya sanya ita kanta wannan addu'ar a cikin addu'ar da ake ma a cikin addu'ar sallar jana'iza tunda ba a kayyade wata addu'a makhsusiya ba abinda ake so ake a wato ayi ikhlasin addu'a a gare shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akhlisu lahu addu'a ku yi ikhlasin addu'a gare shi wato ku zabi addu'a da tafi ko ku zabi addu'a da ikhlasi da neman alkhairi a gare shi ku yi ta ga shi wannan ga mamaci din saboda haka idan mutum ya hada waɗannan addu'o'i ga baki ɗaya wajen addu'a ga mamaci ya babu laifi kuma dalilin da zai nuna cewa babu addu'a makhsusiya shine sahabbai ba su kayyade kansu da yin wannan addu'a ba da haka aka rawaito daga Abu Huraira yana yin addu'a sabanin wannan waje ta zo a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a da aka rawaito daga Abu Huraira yana yi shine Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. سنكما سيئي اللهم اغفر له ورحمه وآفه وعفوانه يزوى كرشك. يانا شوى الله باوان كني دم باوان كا دم بي وركا كما الله كيني كفو قوة سني لحالن سا الله أمي كتاوان أي كيني ككارا مسا أجكن كاوان أيوكن سا يا الله إدمي ممونا أي كيني كيافي مسا مياغون أيوكن سا. Sannan kuma sai Allahumma Allah ka ji kansa Allah ka ji kansa kai masa rahama har zuwa karshe na wannan addu'a da tazo ta hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani. Saboda haka babu laifi idan mutum din yayi waɗannan addu'o'i, idan kuma mutum bai haddace su ba to ya wadata ma kai ta ce Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allah ka ji kansa ka gafarta masa. Da Larabci kada kai da Hausa. Da Larabci ake yin ta tunda sallah ce. Sallah ce kuma wannan addu'a da ake rukuni ce. Ba kamar addu'ar sujada bace da zaka iya yi da Hausa. Dan haka mutum ko in baka iya ba kai kawai ka haddace Allahumma ighfir lahu warhamhu. In kuma baka iya ba to kai abin nan ka tsaya bayan liman kawai. In an yi sallama kana dai cikin waɗanda suke shafa'a. Tunda ana so mutum ana son mutane su zo su salla su yawa ana so a yawa ta sallar jana'iza. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ba wani bawan Allah musulmi da zai mutu sannan mutum 40 masu tauhidi da ba sa shirka su yi sallah a gare shi suna neman ceton Allah suna neman Allah ya ba su ceton sa face Allah ya ba su ceton sa me neman Allah ya ba su ceton sa sai Allah ka yafe masa to sun nemi ceto wajen Allah kenan to Allah ku zai karba musu indai sun kai mutum 40 shi yasa Abdullahi ibn Abbas da shi rawaito wannan hadisin wataran a wani waje da ake ce ma Qudayd a hanyar Madina ne daga Makka in ka bar maka wajen mil 70 kilometer 70 daga Makka in kana hanyar Madina anan wani dan sa ya rasu to aka yi masa wanka aka yi masa likafani za a yi masa sallah sai ya ce ma wanda suke tare duba ku gani jama'a ta taru sai suka ce masa jama'a sun halarta yace suna da yawa yace suna da yawa za su kai kamar mutum 40 aka ce za su kai kamar mutum 40 sai yace to mu je a fitar da shi a yi masa sallah domin naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu bawan Allah musulmi da mutum 40 da ba sa shirka za su tsaya su yi masa sallah suna neman ceto face Allah ya ba su ceton sa to shi yasa ake so din wato a sanar da sallar jana'iza ba dan yin alfahari ba dan a samu wanda za su zo su yi sallah din su nemi ceton wato su yi masa addu'a Allah ya ba su ceton sa kuma ya zamanto kan cewa an yi sahu aƙalla sahu uku shi ma hadisi ya zo akan wannan a cewa wanda mutane su kai sahu har guda uku su nemi sallar jana'iza Allah zai karbi ceton su saboda haka idan ba za ka iya addu'ar ba ka halarta ma ka yi sallar kana ciki ana Allahu akbar kana cewa Allahu akbar din wannan ta wadatar. الخامس السلام ركني نبي سلمة تو نم مالا ياتي سلمة ركني چه شانكم دا منشي دو من سلمة وتبا ركني بچ ويسلم الإمام واحدة أن يمينه لمن زي سلمة تايا أن يمينه أجيبا دا من سيچه السلام عليكم ناكا أكرويتو أن نفس الله عليه السلام وأن سمع لما يسنچه زي إيه سلمة بيو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله saboda hadisin ibnu mas'ud da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar jana'iza yayi sallama irin sallamar da yake yi a sallah asal irin sallamar da yake yi ta sallar sa to sallamar da yake yi kuma ta sallar sa an ruwaito cewa sallama biyu yake yi ta dama da ta hagu to amma wanda suka ce sallama daya yake yi shine hadisin abdullahi dan abbas na bayyana yanda sallar jana'iza ta kasance an ruwaito cewa yayi sallama guda ɗaya ne saboda haka kuma wannan shine abinda mazahibul arba'a suke akai illa wannan riwaya da waɗansu malamai suka ambace ta a cikin mazhabar Imam Ahmad cewa za a iya yin sallama guda biyu din amma mafiya yawan malamai akan sallama ɗaya ake yi yusmi'u nafsahu wa man yalihi ya jiyar da kansa da wanda yake kusa da shi wajen sallama din wa yusallimu wato shi liman ya jiyar da kansa da wanda yake kusa da shi yanda za su ji cewa yayi sallama wa yusallimu al-ma'mum wahida ma'mum amma mu wanda yake sallah a bayan liman shi ma yayi sallama daya yusmi'u nafsuhu faqat yaji yadda kansa faqat shi kadai wato ma'ana ba zai dauka murya da sallamar ba wala yaruddu alal imani ba zai mayar ma da liman sallama ba wato ba zai sallama ta biyu ba sallama daya shi ma zai to kabbara mun ce kabbara guda hudu ce kabbara farko a bisa abinda muka rinjayar bisa hadisin Abdullahi dan Abbas za a karanta Fatiha kabbara ta biyu a karanta salati ga annabi salawatullahi wa salamuhu alayhi kabbara ta uku ayi addu'a ga mamaci kabbara ta hudu za a yi wata addu'ar koko ba za a yi wata addu'ar ba sallama kawai za a yi na'am qaulan na malamai a mazhabar malik dai bayan kowace kabbara ana addu'a a kabbarar farko za a yi yabo ga Allah san ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ayi addu'a a kabbara ta biyu ma za a yi addu'a a kabbara ta uku ma za a yi addu'a a ta hudu ma za a yi addu'a sannan ayi sallama a mazhabar malik a mazhabar shafi'i da imam ahmad da suka tafi akan karatun fatiha wanda yake shine abinda muka rinjayar anan za a yi addu'a a kabbara ta uku ne a kabbara ta hudu ma za a yi addu'a domin shine aula bisa ai shiru wanda kuma suka ce shiru ake yi babu dalili akan cewa shiru ake yi din ko babu wani rukuni na sallah da za a ce ka tsaya gim kada kai magana akwai wani rukuni da ake shiru eh na'am ai me ai shiru ha wanda ba za su iya bane amma wanda zai iya sai ya shiru na'am a saboda kasancewar suna cikin sallah an ce su nemi ceto sai a ba su to ai sun yi suna cikin masu neman ceton amma sai addu'a da Hausa me dalilin ka ne ai addu'a da Hausa eh na'am to shine sai su kiraye shi da abin da aka koyar tunda a cikin rukunin sallah ne mutum ya ce Allahumma ighfir lahu warhamhu amma in bai iya ba in bai iya ba kana ganin yadda Hausa to yahtamil wajhi ne ni da amma ban gani ba a cikin maganar malamai ban gani ba a cikin ba wai kuma na kore bane babu amma ni dai ban gani a cikin maganar malamai ba kan ci amma yahtamil amma abin da yasa saboda ita addu'an nan ta sha bamban da addu'ar sujada ba kayyade wata addu'ar sujada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li yahtar min addu'a ya ajabahu ya zaba addu'ar da yake so yi saboda haka idan bai iya da larabci shi ma in yana da larabci al'aula yayi da larabci in bai iya da larabci ne ba zai iya yi da Hausa amma wannan addu'a cikin sallar janaiza rukuni ce saboda haka ni dai a fahimta ta mutum ya kokarin ya ce Allahumma ighfir lahu warhamhu in bai iya ba shi yafi bisa yayi da Hausa wallahi ta'ala a'lam amma insha Allah zan ƙara bincika akan wannan matsalar ko bai yi addu'ar ba tunda yazo da niyyar yin wannan sallar yanzu kamar alal misali takfirus sufuf yawaita sahu yana daga cikin yin addu'a din kaga ba shi da alaka da addu'a amma haka yana ɗaya daga cikin asbab na samun shafa'a na'am to ai wannan ceton shine sallar janaiza ita ce neman ceton ko ba ita ba ce ko ku sai sun yi addu'ar yanzu ina zuwa yawa ahsan idan ya zamanto cewa mutum 40 suka zo dukkaninsu ba wanda ya iya addu'a sai mutum sai liman shi ma kuma kawai Allahumma ighfir lahu warhamhu amma dukkaninsu musulmai ne muwahhidun ne yanzu ba ka ce waɗannan sun yi sallar jana'iza ba ne ma masa ceto suka yi ba sauran su ba su iya ba amma dai sun halarci sallah na'am bima'ana a'a aya nan ba addu'a ake nufi ba sallah ce ko wato hakika shar'iyya ita ake kaddamarwa a bisa hakikan lugawiyya hakikan lugawiyya na sallah shine addu'a amma a waje a wannan babin tunda ita ita sallah din sallar jana'iza ita ce alhakika shar'iyya an ce su yi sallah ba su ake su yi addu'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa ud'u ala sahib ud'u li sahibikum ba cewa sallu ala sahibikum kuma sallar da yake nufi ya fassara ta da cewa wannan sun jira ibada ake to da kike ce alhaqiqa shar'iyya anan wajen to da ka ba addu'ar ake nufi ba to a shahidi dai wannan mu ci gaba da karatu za insha Allah za mu ai shi ba nan ne mahall shahid din ba a shahide ku bai bari insha Allah wannan matsalar akan yin addu'a a cikin sallar jana'iza ba da larabci ba mai hukuncin ta insha Allah abin nan zamu a zan ƙara bincike akan wannan sati mai zuwa insha Allah na'am wanda suke yin ta a bayyane yin sallar gawar yin addu'a a wannan kaga Abdullahi dan Abbas yayi ne min ajli ta'lim ya bayyana min ajli ta'lim wanda yana al-asl shine rashin bayyanawar sai dai in domin ai ta'limi ne asali ba a bayyana ta sai dai in domin ta'lim ne na'am ita wannan sun saba sunna bayyana addu'a sabanin sunna ne wajen sallar jana'iza dan haka aka kiyaye cewa Abdullahi dan Abbas ya bayyana ta kuma ya bayyana ta dan ya nuna wa mutane ne ya bayyana sallar ya bayyana addu'ar dan ya koyar da mutane ya halatta ayi amma a zaman to kan cewa haka ake sallar jana'iza wannan fitar da ita daga cikin tsarin ta ne tunda ba a ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana ta yake ba kuma asali wajen addu'a shine a asirta ta asali wajen addu'a asirtawa ake ba bayyanawa ba to bayan an yi kabbara ta hudu ana yin addu'a shine aula ba a yi shiru ba idan wannan ba a yin mutum baya zama a cikin sallah ya shiru ya gun baya magana indai ba sauraro yake yi na karatu ba kamar wanda yake sallah a bayan liman da liman yake bayyana karatu amma idan ya zama to kan cewa liman baya bayyana karatu kake sallah a bayan liman to karatu kai ma zaka har an ruwaito daga abin nan daga fatuwar waɗansu malamai wanda suke sun malaman mazhabar Abu Hanifa kan cewa idan mutum bai iya karatu ba a inda liman yake asurta karatu to ya rinka tasbihi subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tunda suna daga cikin wannan Allah an ambace su cewa al-baqiyatu salihat idan mutum bai iya karatu ba ya fi bisa ya zauna ya yi shiru a liman yana karatu a asirce shi kuma bai san abin da zai karanta ba to wannan shine abubuwan da ya danganci sallar jana'iza akwai sauran abubuwa da suke da alaka da jana'iza wanda malam bai kawo su ba daga ciki akwai adabul muhtadir ya ake ma mutumin da ajali ya kusanto masa wannan yana da muhimmanci a sani musamman waɗanda suke aikin ungozuma waɗanda suke aikin jiya ya zama to kan cewa sun san wannan yana ɗaya daga cikin kun ga abin da ake yi wanda yake ya kamata a ce wato a wajen syllabus ɗinmu na koyar da addinin musulunci wanda suke karatun addinin musulunci musamman a jami'o'i da tsangayun ilimi manya ya kamata a fahimci wannan fanni wanda yake muhimmi ne wanda yake yawanci ba a tsayawa a karanta shi shine fannin da ya shafi wato yaya shari'a take hangen mu'amala da marasa lafiya da kuma wanda ajali ya kusanta a gare su domin shi ma wannan fiqhu ne nasa daban wanda yanzu a waɗansu asibitoci musamman a kasashen da ake kokarin kamanta shari'a musamman dai kasar Saudiya suna da wannan suna da abin da ake kira at-tabibu shar'i likita na shari'a wanda ya san hukuncen shari'a da suka danganci halin rashin lafiya wanda yake shi ma fanni ne na ilimi muhimmi kamar alal misali za a zo a yi ma mutumin da yake ba a gane ba shin yana da kaman maza yana da kaman mata yana da waɗansu abubuwa na maza yana da waɗansu abubuwa na mata in aka zo za a yi masa aiki a mayar da shi a mayar da shi namiji ko a mayar da shi mace ko kuma kawai wani ya ji shi sha'awa yake kawai ya zamanto mace a je a yi masa aiki za a mayar da shi mace ya halatta likita musulmi yayi irin wannan to duk akwai hukunci hukunci na shari'a akan irin waɗannan wanda yake sanin su yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an sani saboda likitoci su rinka komawa ya zuwa ga hukuncin Allah kafin su yi abin da ya danganci sana'arsu tazhir khalqillah amma akwai halin wanda yake ba tazhir khalqillah din bane akwai halin wanda kai yanzu kamar wanda yake alkhunsa mushkil wanda yake zaman to kancewa za a iya magana yana da sifa maza mata mata maza ake cewa ko maza mata maza wanda yake da wannan kuma za a iya mayar da shi daya ko a mayar da shi mace ko a mayar da shi namiji ai haka wannan an yi wannan ba tazhir khalqillah bane wannan kawar da nakasa ce kawar da rashin lafiya ce da nakasa a cikin halitta wannan ya halatta ai to amma yadda za a yi takdirin yadda su likitoci za su namiji za su mayar da shi ko mace za su mayar da shi akwai wujuhat akwai bangare na shari'a da ya kamata a kula da shi to sannan haka zalika akwai abin da ya danganci jana'iza wanda malam bai ambata ba akwai hukuncin ko akwai wankan gawa da likafani sai kawai ya tafi zuwa ga sallah saboda a cikin kitabus salah yake kuma yana fadan as-salawatul mahsusa salloli waɗanda suke na daban keɓantattun salloli bayan yayi sallah a sallah ta asali wanda yake cikin sallar farilla sannan ya biyo da sunnoni muakkada sannan ya biyo da ar-raghiba wanda yake sallah ce guda daya sannan salloli waɗanda suke mustahabbai sannan yanzu ya kawo mana sallah wata ita ce fardu kifaya ita ce sallar jana'iza to uzuri ga malam da bai sa ya kawo su wankan gawa da sifar likafani ba dan ya yana yin hukunci yana magana ne akan hukunce hukuncen sallah dangin sallah saboda kai dauki sallar jana'iza da kuma abin da ya biyo baya wannan na tashi'u na wato kai mamaci da binne shi da ziyarar makabarta wanda yake duk hukunce hukunce da suke da alaka da aljanaza amma nan malam bai kawo su ba saboda ba su da alaka da hukunce hukuncen sallah ya tsaya a nan kuma da wannan fasali ne muka kare kitabus salah a cikin wannan muka kare babu albabu thani babi na biyu wanda yake shine a cikin sallah in Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu tashi babi na uku shine a cikin azzaka insha Allah صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Allah.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, tambaya ta farko wannan yace ina son karin bayani akan yin sallah a abin hawa, mutun zai rika nuni ko kiyastawa zai yi. Sallah akan abin hawa ya halatta, asali shine fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kasance in yana halin tafiya akan abin hawa yana yin sallah akan abin hawansa duk inda ta fuskanta, ko taguwa ko yayi sal an ruwaito yayi akan taguwa, an ruwaito yayi akan jaki, saboda haka ko wannan ya halatta, wannan ya zamanto asali ne. Amma sallar nafila kawai banda sallar farilla, saboda ahadisai din sun bayyana cewa idan zai sallar farilla sai ya sauke ya salla, dan haka ba a sallar farilla akan abin hawa illa a wannan zamani shine kamar a kan jirgin sama, saboda yadda yanayin tafiya take da tsawon tafiya za a iya yin sa, kuma da iya zai iya yuwa a kulla dukkan rukunai za a iya yi a cikin jirgin sama. To sannan in mutum yana sallah akan abin hawa din sai idan yana halin tafiya, wannan shine mafi rinjaye da malamai suka tafi akai, idan mutum yana halin tafiya ne, tafiyar da amma tafiyar ko wanda ake makasuru ko wanda ba a yi mata kasuru za a iya yin nafila, domin an rawaito Abdullahi dan Umar yayi sallah akan abin hawansa yayin da ya tafi zuwa ga gonar salambunsa da yake wajen Madina a Jur, wanda yake ba tafiya ce da ake kasuru ba. Amma waɗansu malamai sun ce mutlakan ko a cikin gari ne ma mutum yake tafiya zai iya yin sallar nafila akan abin hawa, amma al'aula mutum sai in yana yin tafiya yana halin tafiya ne, kuma in yayi ba sai ya fuskanci alqibla ba, ko ina take tafiya ba sharadi bane kamar yadda waɗansu suke cewa in za ka yi sallah akan abin hawa sai ka fuskanci alqibla kai kabbara sannan sai ka juya ka fita inda kake. Yanzu kamar wato kana cikin mota, zaka kana cikin mota daga Kano zaka tafi Abuja, to in ka je sai ka kai kaita ka tsaya bakin titi ka juya ka kalli gabas kai sallama a wato kai kabbara sannan sai ka juya ka kama hanya ka tafi kai kudu, a wannan ba sharadi bane, kana tafiya kana kallon kudu da kake tafiya din a haka zaka yi kabbara kai sallah din. To dangane da sannan ana Annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yana sanya ruku'unsa sujadarsa kasa da ruku'unsa, wato ma'ana ya sunkuya ya ruku'u sannan ya sunkuyo fiye da sunkuyen ruku'u domin sujada, wannan akan abin hawa kenan. Amma yanzu kana tuki akan siyari kada ka ce za ka yi wannan, sai ka yi gararri da rayuwarka ko rayuwar wani, don sai yadda ake tafiya akan titi mun sakan ɗaya ne sai ka yi haɗari, saboda kada ka ce za ka ɗauke kanka in kai ima'i ko a zuciyarka kai ima'i ya yi, kai ruku'u ko a zuciyarka ne ya fi bisa ka ce za ka sunkuya ya zama to ba ka ganin hanya ka je ka faɗa rami, in kai wannan kayi garari da rayuwarka. Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka, saboda haka mota daban raƙumi da jaki daban, raƙumi da jaki ba zai maka wannan ba amma mota za ta yi maka, saboda haka kai sunkuyen daidai gurgudu daidai yadda zaka iya yi, in ma ba za ka iya yi da sunkuyo da kai din ba saboda kana ganin kanka kanka zai ɗauke daga wajen da kan siyari, kai da zuciyarka kai da zuciyarka ya halatta. Amma wannan babi ne wanda yake bai halatta a rike shi ga mutane ba, ya halatta mutum ya yi nafila a cikin mota kamar yadda ya zo a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya ce a yi wa mutane magana akan yin tambaya a cikin karatu su bari bayan an yi karatun an yi kiran sallah sai su yi don suna ɗaukar suna ɗauke hankalin mutane. To wannan yana da kyau kwarai da gaske mutane su rinka don zai zama tukan cewa karatun ya tafi, amma wani lokaci abin da yakan sa wani lokaci idan ya zama tukan cewa abu ne wanda yake kamar kuskure ne aka yi a cikin karatu ko kuma abu wanda yake a watakila akwai rikici wajen fahimtar, babu laifi mutum ya yi bayani domin kada mutane ya zama tukan cewa ba a yi tambayar ba bayan an ƙara karatu ɗin ya zama an tafi da wata mummunar fahimta. Shin ana iya yin sallar jana'iza da takalmi? Ana iya yin sallar jana'iza da takalmi, babu laifi, hatta sallar farilla ma ana iya yin ta da takalmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya zo masallaci ya duba ƙasan takalminsa, in ya ga yana da dauɗa ya goge shi da ƙasa sannan ya yi sallah a cikin takalminsa. To amma wannan fa a cikin masallacai ne, a cikin irin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cike da rairayi, wanda yake dan ka shiga da takalmi ka goggoge ƙasa rairayin ba zai bata masallaci, amma ka zo masallaci mai tile da carpet ka ce kai sunna za ka yi ka tattaka carpet, ka kawo barna cikin masallaci, ka kawo dauda cikin masallaci, ba sunna kake ba a lokacin nan, bata masallaci kake yi. Wannan ba ya kamata mutane su fahimci wannan, waɗansu suna ganin kan cewa wai su ai bin sunna ne su shigo cikin masallaci da takalmi su yi sallah, in ka shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni, Allah madaukakin sarki ya yi umarni da da tsabtace masallaci fi biyutin adinallahu an turfa a daukaka su daukaka yana daga cikin daukaka su tsabtace masallatai saboda haka idan abinda kake ganin kan cewa sunna ne zai kawo kuma wato wato dauda ga masallaci to kuma zaka rusa wata wata sunnar wanda yake ta bayan haƙƙin Allah da haƙƙin mala'iku akwai haƙƙin mala'iku akwai haƙƙin mutane dan mala'iku su ma ba sa san dauda ko mutane ma masallata ba sa san dauda eh kamar a haraba kwarai da gaske kamar a haraba kamar kana cikin halin tafiya a wuri wanda yake a cire takalmi din zai zamanto akwai tsanani kamar a cikin jirgi ko koma a kasa din ko kuma wajen sallar jana'iza din wanda yake yawanci ba a masallaci ake ba a fili ake yi zaka iya yi a cikin takalminka babu laifi na iya yin sallar jana'iza da gajeren wando da singileti sallah ce fa sallah ce saboda ka dushe rudin sallah suna ce zaka iya sallar jana'iza babu alwala zaka iya sallar jana'iza babu alwala ko baka kalle alqibla ba zaka iya kallon nijar kai sallar jana'iza ai ba zai yi ba sallah ce kuma tun dukkan sallah an a dalilan da yake ya wajabta suturce al'aura a cikin sallar farilla ita shine ya wajabta ta a cikin sallar jana'iza menene ingancin rashin daga muryar ladan a lokacin sallah amma fa naga ana yi a masallatan Makka da Madina eh to ana an ruwaito daga a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi amma an yi a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rashin lafiya a lokacin rashin lafiya sa na ajali lokacin da yazo ya tarar da Sayyidina Abubakar yana sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ai je ya ce a zaunar da shi aka zaunar da shi a gefen Sayyidina Abubakar Sayyidina Abubakar ya koma baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi isharar ya tsaya a wajensa saboda haka yayi sallah yana zauni Sayyidina Abubakar yana tsaye yana yin kabbara Sayyidina Abubakar yana daukaka muryarsa da kabbara saboda muryar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da rauni ba a jin muryarsa saboda rashin lafiya sai Sayyidina Abubakar yake jiyar da mutane kabbara Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine asalin samun tasmi'i kan cewa in akwai bukata za a yi amma in babu bukata fa to shine malamai suke sabani anan in babu bukata waɗansu malamai suka ce babu laifi ko an yi waɗansu malamai kuma suka ce haramun ne bal wanda ya in babu bukata in ya dauka kamar yasa sallarsa ta baci wannan shine kaulin mazhaban malikiya cewa ba a tasmi'i idan babu bukata idan aka yi tasmi'i ko babu bukata to wanda ya tasmi'in sallarsa ta baci shi zakaran a ba ladan bane ai ladan shine mai kiran sallah zakara shine mai dauka kamar to yanzu kuma tunda da last speaker tunda da last speaker kaga za a ji muryar liman saboda haka babu watakila ma liman din ya fi zakara dauka kamar yar tasa saboda haka babu bukatar ai saboda haka abu ne wanda yake an yi shi bisa bukata in kuka kula yadda abin yake a cikin tarihin musulunci yanda kuma suke yi a Makka da Madina sun dauki matabar farko din ne cewa babu laifi ko da babu bukata din ya zama to kan cewa an yi tasmi'i din shi yasa suke yi har yanzu amma ai Makka da Madina ba a kafa hujja da abin da ake a Makka da Madina ba a kafa hujja da abin da ake a Makka da Madina sai an bijirar da shi ga nusus tunda Makka da hatta Madina a zamanin Imam Malik Imam Malik yana kafa hujja da abin da ake a Madina sauran malamai ba su sallama masa a zamanin sa fa kenan saboda a zamanin sa din ma akwai wadansu abubuwa da an yi da an akwai wadansu abubuwa na sunna da ba a yi kamar sayyidina kamar abin nan Umar ibn Abdul Aziz da ya sallah ya kabbara a kowane sunkuyo da kowane dagowa wannan kabbarar da ake in an zo sunkuyawa ruku da an zo sunkuyawa sujada da dagowa daga sujada Umar ibn Abdul Aziz ya sallah a haka sai Abu Hurairah ya ce wannan ya tuna min da sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam mun dinga kan cewa kenan daga bayan limamai sun manta ba sa yin haka ba sa kabbara sai dai kawai a ga liman ya sunkuya Abu Hurairah yayi sujada ta tilawa alqur'ani da yakan ta idza sama'u shaqqat sai aka ce masa me wannan saboda ba a yi an manta da wannan Abu Hurairah yace nayi sallah a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha ya karanta idza sama'u shaqqat ya sujada laka ba zan jina bane ba saboda haka ba a kafa hujja da aikin waɗansu mutanen gari ana kafa hujja ne da alqur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam
amma kamar yanda ake din a Makka babu laifi saboda gari ne wanda yake akwai malamai kuma ana daidai gurgudo ana kamantawa idan mutun yaga ana yin abu yaga sabanin wannan to babu laifi ya bincika yaga ya to ya ake haka a Makka kamar alal misali as-salatu khairun minan nawm nunan wajen kai ka tashi ka zo kaga a garinku an ce masallatai as-salatu khairun minan nawm a kiran sallar farko ake kaje Makka da Madina sai kaje as-salatu khairun minan nawm a kira na biyu ake inda da ake yi a can kafin aka samu fatawa to dan su daga cikin malaman mu da suke ganin kan cewa a kiran sallar farko ake to kaga kai kuma a Makka gashi ba haka ake ba to babu laifi kace yaya ake haka to lokacin da in kai bayani watakila sai ka gane kan cewa abinda yake ake yi a can din ai aiki shine aka asa shi bisa ilimi ba abinda ka tashi ka gani ana yi a garin ku ba amma dai ka fahimci wannan abin da yasa na faɗi wannan dan kada ka dauka cewa duk abinda ake a Makka da Madina addini wato hujja ne hujja a cikin alkur'ani da sunna ne ba a aikin wani ba komai ba a aikin wani gari ba ba a aikin wani mutum ba ba a aikin wani malami ba saboda haka malami zai iya samun kuskuren fahimta zai iya samun kuskuren fatawa zai iya kuma taqsiri ya zama to fahimtar sa din ya san ya yana da fahimtar haka din ne amma ya zama to kan cewar yayi kuskure ko kuma yayi ya gajiya saboda shi ma mutum ne ko ba ma'asumi bane zai iya yi bisa kuskure ko to to shikenan saboda generator mu ya so mu bada mushkila zamu tsaya anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk